الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت الله تبارك وتعالى لدك من رجليه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikh Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kadin darasi ne wa bala yake idan da tambayoyi suka iya gabata Na'am. Kamar ni wani misali dan mushan ko mu ce kirista ko ba yahudi a munasabar wata sallah daga cikin sallolin su idan ya dafa abinci ya baka ya halatta ka karbi wannan abinci ka ci a farko abin da muke so mu sani ubangiji subhanahu wataala ya halitta mana cin yankan ahlul kitabi idan aka ce ahlul kitab sune yahudawa da yan mushrik ko mu ce yahudawa da nasarawa su ake kira da ahlul kitabi duk abin da suka yanka abin da ya halatta a shari'ar mu ci kuma ba sun yanka bane saboda goma kansu sun yanka ne saboda Allah to wannan ya halatta mu ci an gane ku kuma a jimilce in dai su suka yanka maganar mu yi bincike sai mun san wa aka ma wa yankan wannan bata mata su ba in dai mun tabbata ba yahudi ne yanka ko kuma ba da sare ne to wannan ya halatta mu ci abinda suka yanka in dai shari'ar ta halatta mu da cin dabbar nasi ne na alqur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ubangiji ta'ala yake cewa a yau kusan da cewa an halitta muku dukkan wasu abubuwa wadanda suke dadada duk wani abu wanda yake tsarkakekke to ubangiji subhanahu wataala ya halitta mana shi sai yace wa ta'am alladhina utu alkitaba hillu lakum abincin wanda aka ba su littafi gabanin ku su wane ne sune yahudawa da nasarawa ubangiji ta'ala yace hillu lahu abincin su halaka ne gare ku sai yace wa ta'amukum hillu lahu kuma abincin ku halaka ne gare su to amma in ya kasance abincin da shi kirista ya shirya ya baka ne saboda farin ciki da wata sallah ta su misali kamar wannan sallah wanda ake kiranta kirsimeti ko mu kirayi ta da sunan noel da irin sallar su wanda suke kiranta fak da sauransu to wadannan abinci da zai baka baya halatta a matsayin ka na musulmi ka karba saboda karbar wannan abinci na nuna wani nau'i na so da kauna da yi masa barka game da wannan sallah ta su shi kuma duk abin da zai nuna so da kauna ga wanda yake ba musulmi ba to haramun ne don haka yi ma kafirai barka da sallah a sallar su ta kafirci wannan baya halatta ga musulmi an gane ku kenan in babu munasabar kenan dangantar wata sallah ta su in haka ta kana sai dauki abinci ya baka to ya halatta ka ci ka karba ka ci amma haka in wa dalilin wata sallah ta su ne baya halatta ka amsa da irin kamar misali wasu kado da zai ringa badawa a irin wannan munasaba ta sallar su baya halatta musulmi ya karba amma in haka ne kawai ya dauki kyauta ya baka to ya halatta ka karbi wannan kyauta kamar yadda yahudawa sun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta kuma ya karbi kyautar su na'am duk sallar da shari'a bata yadda da ita ba baya halatta a matsayin ka na musulmi ka zama dan cikon banci duk abin da yake na saba ma Allah da manzonsa a matsayin ka na musulmi baya halatta ka zama dan cikon banci dan taya murna akan wannan duk wata sallah wadda ba addini mai shar'anta ta to haramu ne musulmi ya yi murna da farin ciki game da wannan sallah ko ya zama dan cikon banci ma'ana kamar baya akan wannan abu domin kana mara baya ne akan ci gaba da yada barna a ban kasa na'am to wai akwai wata kalima wadda take gudana akan harshen larabawa kamar bi abi wa ummi ko kuma bi dani wa nafsi wannan kalima ba sa nihin rantsuwa da ita kuma kalima ce wadda ta halatta wanda yake da kima da daraja da martaba a wajenka ka nuna cewa zaka iya fansar rayuwar shi da mahaifinka da mahaifiyarka kamar yanda dalilin da yake tabbatar mana da haka Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wata rana ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullahi in kai kabbara ta harama kafin ka fara karatu na fahimci cewa kana yin wani shuru sai yace ya Rasulullahi zan iya bada bi abi wa ummi anta ya rasulullah yace ya manzon Allah zan iya bada mahaifina da mahaifiyata su halaka domin in fashi rayuwarka ma'ana kaddar cewa inda a ce mahaifinka da mahaifiyarka za su halaka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halaka yace to zan iya bada mahaifina da mahaifiyata su halaka domin in ceto rayuwarka shine yace iskatuka bainat takbir wal qira'a yace ya rasulullahi shirin da kake yi tsakanin kabbara da fara karatu ne kake fada manzo Allah sai yace ya Abu Huraira abinda nake fada in nayi kabbara ta harama kafin na fara karatu nakan ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al mashriqi wal maghribi Allahumma naqini min khataayaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barr Manzon Allah yace masa ina cewa ya Allah ka nisanta tsakani na da kurakuraina kamar yanda ka nisanta tsakanin mabudar rana da mafadarta ya Allah ka nisanta ka wanke ni game da duk wani datti na zunubi kamar yanda ake wanke farin tufafi game da dattin da ya shafi da ya taba shi sai ya ce ya Allah ka wanke ni game da kurakuraina wato da ruwa da kankara da raba manzo Allah ya nuna masa cewa ga abin da yake wanda ita wannan addu'a ana kiranta du'a'ul istifta ɗaya daga cikin nau'ikan abin da ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ta buɗe sallah to dan haka anan wannan hadisi sai da yayi amfani da wannan lafazi yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace ya manzon Allah zan iya bada mahaifina da mahaifiyata domin na fashi rayuwarka inda yin wannan kalima kuskure ce to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ran nan ya taka masa burki kuma irin haka ya maimaitu a cikin hadisai sun wuce a lissafa sahabbai sukan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalima dan haka malamai suka ce wannan kalima dalili ne wanda ke nuna halaccin yin amfani da ita ga duk wani wanda kake ganin kimar shi kake ganin darajar shi ka nuna masa cewa zaka iya bada mahaifinka da mahaifiyarka domin ka fashi rayuwarka rayuwarsa to haka shine suke fada kenan bidani wa nafsi zan iya bada jini na da rayuwata domin kenan da fashin rayuwarka ita wannan kalima kalima ce wanda take ta halatta amma ana yin ta ne ga wanda kake ganin daraja shi da matsayin shi amma ba rantsuwa bace daga cikin rantsuwa in kamar misali kai ne da nihin rantsuwa kace bi abi ina rantsuwa da mahaifina to wannan kuma haramu ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin babin da ke bayani muna cikin littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen rantsuwa da addawan wanda bayani ya gabata wato ita rantsuwa kamar yanda wato malamai suka tabbatar ma'anarta a shar'anci shine suka ce ta haqiqul amri muhtamal aw ta'kiduhu bi zikri ismin min asma'illahi ta'ala aw sifatin min sifati wato tabbatar da wani al'amari wanda yake iya yiwuwa ko kuma karfafa shi tare da ambaton suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ko sifa daga cikin sifofinsa bayani ya gabata rantsuwa abu ce wanda take da tushe a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ijma'i na malaman al'umma dalili daga cikin alqur'ani ubangiji ta'ala na faɗa la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim haka nan fadarsa la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman a cikin suratul maida haka kuma ya fada a cikin suratul nahl wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allahu 'alaykum kafila waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna tabbatar mana tushen rantsuwa abu ce wanda Allah ya shar'anta mana a cikin Al-Qur'ani haka hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa kaɗan daga cikinsu sun gabata a wannan babi haka kuma malaman al'umma sun yi ijma'i gaba ɗaya tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau akan cewa ita rantsuwa abu ce wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana to illa kasancewar kamar yanda bayani ya gabata wato ita rantsuwa ba a yin ta sai da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ko sifa wato daga cikin sifofinsa me yasa domin ita rantsuwa akan yi ta ne domin karfafa wani aiki da ake nihin aikatawa ko daina wani aiki cewa daga yau bazan koma aikata kaza tare da ambaton wanda yake da girma yake da daraja yake da kima a cikin zuciya wanda ake jin tsoron hukubarsa kaga wannan girmamawa ce wanda girmamawar ba ta dacewa ga kowa in ba ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin ita rantsuwa ma'anarta kamar yadda malamai suka faɗa kenan shine suka ce ta'kidul fi'li aw at-tark karfafa aikata wani aiki da ake nihin a aikata ko kuma daina wani aiki da ake yi bi zikril mu'azzami fi nafsi tare da ambaton wanda ake girmamawa ake darjantawa wato a cikin zuciya al-marhu wanda ake tsoro wanda ake tsoron kenan hukubarsa shine Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka inda zaka koma ka fahimci ma'anar rantsuwa duk wanda zaka ji yayi rantsuwa da wani abu to yana tsoron hukuba ta wannan abin da ya rantse da shi kuma yana ganin girman wannan abu a cikin zuciyarsa kamar yadda bayani ya gabata akwai nau'ika waɗanda suke da rantsuwa a jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu jama'a suna yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu harancin haka kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna allaha yanhaakum an tahlifu bi aba'ik yace lalle Ubangiji subhanahu wata'ala na hanunku game da rantsuwa da mahaifanku ma'ana Ubangiji ta'ala yana hanunku wato game da yin rantsuwa da mahaifanku domin a jahiliya in mutum ya tashi rantsuwa sai ya ce bi abi ko kuma ya ce bi ummi ina rantsuwa da mahaifina ko ya ce ina rantsuwa da mahaifiyata kamar yanda zaka ji wasu daga cikin jama'a musamman ta Hausawa sai ka ji mutum ya ce wai na rantsi da kabarin mahaifina ko na rantsi da nunan mahaifiyata da nasha. Rantsuwar ka ba ta da bambanci da wacce rantsuwa ta maguzawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana, domin ya ce inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum, lalle ubangijinku na hannunku yin rantsuwa da mahaifanku. Kaga kai sai ka ce ka rantsi wai da kabarin mahaifinka ko ka rantsi da nonon mahaifiyarka da kasha, to wannan rantsuwa ce wadda take ta maguzanci. Kaga kasancewar wai kana ganin kimar mahaifinka, kana ganin darajar shi, shi yasa kake rantsuwa da shi. To irin wannan girmamawa ba ta dacewa da kowa in ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma sau da yawa shi abinda ake rantsuwa da shi, ana yin rantsuwa da shi ne domin jin tsoron ukubarsa. Shi ne muka yi misali, kamar yanda za ka ji rantsuwa a nan sai ka ji mutum ya ce takwaran kwatsa. Yake nihi takwaran kwatsa wannan wuta wadda take fita daga cikin gizagizai wai ta kashe shi, shi ne za ka ji ya ce takwaran kwatsa takwaran kwatsa ne. To ita ma baiwa ce daga cikin bayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, baya halatta ka yi rantsuwa da ita. Kuma wannan Allah yana fitar da ita ne daga cikin gizagizai, abinda Allah yake nihi ta sama shi take samu, ba kan mai uwa da wabi bane kamar yadda Hausawa suke faɗa kan mai tsautsayi. In ka tabbatar da cewa kan mai tsautsayi ka rubuce rukuni daga cikin rukunan imani guda shida, shine alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk abinda kaga musiba ta same shi, to kafin Allah ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000 tuntuna Allah ya kaddara. Allah ya faɗa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Dan haka ita wannan takwaran kwatsa duk abin da ta sama, to Allah ya riga ya sita ya kaddara kafin ya halicci halittu da shekara 50,000 a lokaci kaza wannan wuta za ta fito daga cikin girgije kuma za ta samu abu kaza. Shi ne can Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Ra'd, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu as-sawa'ika fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul imtihan. Haka kuma ya koma faɗa a cikin suratul Nur, alam tara anna Allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu ثم يجعل نهور كاما فتر الودك يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. duk da cewa waccan aya da muka karanta ta farko ita ce take tabbatar da haka, to dan haka baya halatta kai rantsuwa da takwaran kwatsa ko wani kaji ya ce aradu. Yake nihi aradu wai suna nihi ita wannan wuta da take fita daga cikin girgije. Alhali ku ar-ra'du suna ne na mala'ika daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, domin ya faɗa wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Wani kuwa kamar misali in kai yamma nan sai ka ji mutum ya ce baki kau, me yake nihi baki kau? Wai rantsuwa yake da bakin maciji, in har ba haka bane ba bakin maciji ya sare shi. Kaga ai bai rantse ba da bakin maciji face domin yana tsoron shi, wanda tsoron da bai dace ba a sarrafa ga kowa in ba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wani fa sai ka ji ya ce ya sha kwan doguwa, ko kuma ya ce na rantse da doguwa ita kanta. Wani ya yi rantsuwa da kwanta, wani ya yi rantsuwa da ita. Idan ka ɗauka wasu kuma za su yi rantsuwa, in za su yi rantsuwa sukan yi rantsuwa da amali, sai ka ji mutum ya ce na sha amali. Shi domin abin da yake tsoro a rayuwarsa shi ne amadi, domin ya ga irin bala'insa, don haka shi sai yake zaton cewa wai ya halatta a yi rantsuwa da shi. Dukkan irin waɗannan rantsuransu rantsuwa ce wadda take ta maguzawa, wadda ba ta halatta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum, Ubangijinku ya hane ku wato ku yi rantsuwa da uwayenku. Don haka dai a takaice akwai hadisi ingantacce na cikin sunan Abi Dawud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya yi rantsuwa da wani Allah to ya kafirta ko kuma ya zama mushriki. Illa kasancewar kafirci ne wanda bai kai ba babban kafirci, kafirci ne wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci amma laifi ne babba daga cikin manyan laifuka. Shirka ce wanda bata kai babbar shirka, rantsuwa da wani Allah shirka ce karama. Don haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi llahi sadiqan. Yake cewa da zan yi rantsuwa da Allah akan ƙarya, yace wallahi shi na fi so na rantsi da wani Allah akan gaskiya. Da a ce na yi rantsuwa da Allah, da a ce na yi rantsuwa da wani ba Allah ba akan gaskiya, yace gare in rantsi da Allah akan ƙarya. Me yasa? Domin rantsuwa da Allah akan ƙarya laifi ne babba daga cikin manyan laifuka. To amma rantsuwa da wani Allah ko da kana da gaskiya to shirka ce, wanda shirka ko ita ce babban laifi daga cikin manyan laifuka. Don haka a riwaya ta al-Imam Muslim sai ya ce faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmu. Duk wanda zai yi rantsuwa to yayi rantsuwa da Allah ko kuma ya ja bakin sa, wato ya kale. Duk wanda zai yi rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah ko kuma ya ja bakin sa ya kale. A darasi da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na 361, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke faɗa qala Sulaiman ibn Dawud alaihi salam, annabin Allah Sulaiman dan annabi Dawud amincin Allah ya tabbata a kansu, wani lokaci ya faɗa yake cewa la aqufan nan laylata ala 70 mar'ati, yace lalle ne ina rantsuwa da ubangiji na a wannan dare, yace sai na zagaya mata na 70 gaba ɗayan su kowace sai na je na kusance ta. Allahu anan lil qasam, ma'ana lam anan abinda take fa'idantarwa rantsuwa shine yace la aqufan nan layla, yace rantsuwa nake da ubangiji na lalle a wannan dare, yace sai na kewaya ala 70 mar'a akan mace 70 daga cikin mata na, yace gaba ɗaya sai na kusance su. Kaga lafazin la aqufan nan an ciro shi ne daga at-tawaf. Idan aka ce at-tawaf wato shine zagaye kenan, kewaye. Wannan ladabi ne daga cikin ladabban da musulunci ya karantar da mu. Duk wani abu wanda ake jin kunyar a fito fili a faɗa, to abinda ake bukata a yi kinaya, musamman abinda ya shafi saduwa tsakankanin ma'aurata. Duk abinda ke akwai jin kunya game da bayyanar da shi, ko abinda ake ki ake kyama, to abinda ya dace a yi kinaya. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abinda yake gudana tsakankanin ma'aurata, Ubangiji subhanahu wa ta'ala kinaya yi. Kamar yadda yake faɗa a can cikin suratul Baqara, uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisa'ikum. Ubangiji ta'ala ya ce a daren azumi an halitta muku arrafasu ila nisa'ikum, saduwa da iyalinku. Asalin kalima ta arrafasu wato shine mummunar faɗa kenan, mummunar faɗa ko mummunan aiki. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Kaga in aka ce arrafasu shine kalima wadda take mummuna, Ubangiji ta'ala sai ya amfani da wannan lafazi akan saduwa tsakanin ma'aurata. Haka can Ubangiji ta'ala yake cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, Ubangiji ta'ala ya ce kar ku hada jiki da matan halin kuna masu itikafi a cikin masallatai. Kaga lafazin wala tubashiruhunna an ciro shi ne daga al-mubashara, wanda al-mubashara asalin kalmar an ciro ta ne daga al-bashara. Idan aka ce al-bashara ita ce fatar jiki, idan aka ce al-mubashara hada fatar jiki, to sai Allah ya yi amfani da wannan kalma akan saduwa tsakanin ma'aurata. Haka kuma can Ubangiji ta'ala ne yake faɗa la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafriduhunna farida. Ubangiji ta'ala yace babu laifi akan ku in kun saki mata min qabli an tamassuhunna, kafin ku shafe su. Ni Allah yake nihi da shafa a nan shine saduwa. haka can kuma Ubangiji Ta'ala yake cewa nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi'tum, matan ku gonakan ku ne, ku je ma gonar ku duk yanda kuka so. Kaga wannan ma kinaya ce Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yi. Kuma haka can yake cewa fa'tazilun nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yaqhurun fa idza taqaharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Ubangiji Ta'ala yace ku guji ku kaurace ma mata fil mahidi a lokacin da suke al'ada, sai yace wala taqrabuhunna, kada ku kusance su. Me Allah yake nihi kada ku kusance su, ma'ana kar ku sadu da su. An gane ko? Ba ana nihin a maida mace gefe irin yanda Yahudawa suke yi in tana al'ada, ba a cuduwa da ita sai dai a maida ta can gefe a yi mata daki daya, a maida ta gefe, ba a cudanya da ita, ba a cin abinci da ita, ba a komai da ita sai ta gama. To haka kuma can Ubangiji Ta'ala yake cewa wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Haka can yace aula mastumun nisaa, sannan haka yace falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Haka a cikin sunna manzo Allah yake fada idza jalasa baina shu'abi hal arba thumma jahadaha faqad wajaba al ghusl. To dan haka anan yace la aqufanna laylata ala 70 mura, yace lalle ne ina rantsuwa da Ubangiji na a wannan dare, yace sai na zagaye mace 70 daga cikin mata na. Talidu kullu ra'atin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah, yace kowace mace daga cikin su gaba daya, yace kuma za ta haifi yaro maji karfi wanda zai yaki abokan gaba domin daukaka addinin Allah. Wakila lahu, sai aka ce da shi, wane ne ya faɗa masa? Wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah. Yace masa kul insha Allah, yace ya annabin Allah ce in Allah ya so. Falam yakul, annabi Sulaiman sai yake cewa insha Allah, me ya hana ya faɗa? Domin yana da amincewa da kyautata ma Ubangijin shi zato cewa abin da yake nihi Allah zai cika masa. An gane ko? Abin da ya hana shi ce insha Allah ba girman kai bane da jiji da kai, domin bai dace da annabawan Allah ba. Fa faqa bihinna, annabi Sulaiman ya zagaye matan nasa gaba daya. Maza Allah ya ce falam tarid minhunna illa imra'atun wahida, maza Allah ya ce gaba dayan su matan 70 ba wadda ta aihu sai mace daya daya, nisfa insani, ita ma iya abinda ta haifa rabin mutum ba mutum ba cikakke. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Maza Allah ya ce ba macen da ta aibu daga cikin su face mace daya daya. Maza Allah ya ce nisfa insani, ita ma iya abinda ta haifa rabin mutum. Qala sai manzan Allah, qala sai Abu Hurairah yace fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace law qala insha Allah, da ya ce insha Allah, manzan Allah yace lam yahnis, yace ba zai yi kafara game da rantsuwar shi, ma'ana ba zai tuge ba, Allah zai cika masa abin da ya rantsuwa. Inda ya ce insha Allah, manzan Allah yace lam yahnis, ba zai yi kafara ba. Wa kana darakan li hajatihi, kuma zai cimma bukatarsa da burinsa, ma'ana ƴaƴan 70 sai Allah ya bashi, kuma sun yaki domin daukaka addinin shi. To dan haka wannan ladabi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu, kamar yadda Allah ya karantar da mu a cikin Alkur'ani. In kai rantsuwa cewa zaka aikata kaza ko zaka daina kaza, to ana bukatar ka allaka rantsuwarka da mashi'a ta Ubangiji, ka ce insha Allah. Kai rantsuwa da Allah ka ce yau sai na tafi kasuwa insha Allah, rana ta fito ta fada, idan muka je kasuwa babu kafara akan ka. Amma kai rantsuwa da Allah ka ce wallahi yau sai na tafi kasuwa, rana ta budo ta fada, baka je kasuwa ba, to dole sai kai kafara. An gane ku? Kenan duk lokacin da kai rantsuwa akan aikata wani abu ko daina wani abu, to ana bukatar ka allaka rantsuwarka da mashi'a ta Ubangiji, ka ce insha Allah, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce mana wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah. A takaice kenan wannan duka ya gabata akan nau'ika biyu ko ko mu ce nau'i ɗaya daga cikin nau'ikan rantsuwa domin rantsuwa kala uku ce kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bayyana mana kala biyu a cikin fadarsa dake cikin suratul Ma'ida la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman haka a can cikin suratul Baqara yace la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum a waɗannan ayoyi guda biyu Ubangiji Ta'ala ya nuna mana nau'i biyu daga cikin nau'ika na rantsuwa nau'i na uku shine zamu ganshi a yau a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'i na farko wanda Allah baya kama mu ita ce wanda ake kiranta kenan al-yaminul lagiya rantsuwa wadda take yasassa misalin rantsuwa yasassa wadda Allah baya kama bawa da laifi akan ta shine irin rantsuwar da take gudana akan halishi ba tare da gudurin zuciya domin larabawa harshen su ya saba kana cikin zance sai ka ringa la wallahi bala wallahi rantsuwa ce to amma harshen ka ne ya saba zuciyarka ba ta nihin rantsuwa da wannan kalma to irin wannan rantsuwa ana kiranta yashashiyar rantsuwa wadda Allah baya kama bayinsa da laifi akan ta kamar misali yan uwan mu zabarmawa zaka ji magana daya biyu sai ka ji an ce walla walla ya ake nihi da walla rantsuwa ce ma'ana wallahi kenan halishin ni ya saba amma ba sa nihi rantsuwa da wannan kalma an gane ku to ita wannan ana kiranta kenan yashashiyar rantsuwa ko kuma rantsuwar da kai akan rinjayin zatanka sai safahin wato he sabanin haka ya bayyana kai ne kake da aboki ya saba cin kasuwar kauye a iyayen da ka sani dabi'ar shi da al'adar shi a kullun kafin magariba ya zo gida karfe 4 zuwa karfe 5 ya iso daga kasuwar kauye da yake zuwa sai wani ya tambaye ka wane ya zo sai kace wallahi ya zo da aka je sai aka ga bai zo ba to wannan rantsuwa ita ma yi rantsuwa ce yashashiya Allah ba zai kama ka da laifi domin kai rantsuwa ne akan rinjayin zatanka kai a iyayen da ka sani dabi'ar shi da al'adar shi a kullum in ya tafi wannan kasuwar kauye yakan dawo kafin rana ta fada ko kuma misali bazara ce ta yi akwai tsuntsu da yake tsawa nan wanda ake kiran shi shamuwa mai baki da fari wanda cikin shi fari ne sannan sauran jikin shi baki ne wanda galibi wannan tsuntsu in kaga ya zo to lokaci ne na damuna lokacin bazara sai ka hango tsuntsu yana tsawa baki da fari sai ka ce wallahi ga shamuwa nan lokacin da ta zo kusa sai ka ga hankaka ne to ita ma wannan yashashiyar rantsuwa ce domin kai rantsuwa akan rinjayin zatanka ko kuma misali mutum ne yana tinkaruwa sai ka ga kai rantsuwa da Allah cewa wannan domin tsarin kayan da suke jikin shi da tsarin tafiyar sa irin na mutumin da ka sani wanda kake ni sai da yazo sai ya tabbata cewa ba shi bane ba to wannan ita ma yashashiyar rantsuwa ce wanda Allah baya kama bawa kenan nau'i na farko nau'i na biyu shine al-yaminul munaqib rantsuwa wadda take mai kulluwa wadda in kayi ta dole sai an mata kafara shine in kai rantsuwa da Allah kace sai kayi kaza ko kai rantsuwa da Allah kace ba za ka yi kaza kuma sai ka aikata wannan abu kuma alhali baka ce insha Allah kamar yadda muka yi misali kai rantsuwa da Allah kace yau sai ka je kasuwa rana ta fito ta fada baka je ba ko kai rantsuwa da Allah kace yau bana zuwa kasuwa kuma wani uzuri ya kama ka kaje kasuwa to wannan sai kai kafara ɗaya daga cikin uku abu na farko Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bayyana mana fa kafaratuhu ibamu asharati masakina min ausadi ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kafara ita wannan rantsuwa wato farko mutum ya ciyar da miskini goma ciyar da miskini goma kowane miskini a bashi gurgurdan abincin da zai ci ya koshi aw kiswatuhum ko kuma tufatar da su in maza ne kai musu riga da wando in mace ce ce kai mata riga da zane wato da hijabi sai ka samu guda goma daga cikin su kenan ka tufatar da su aw tahriru raqaba ko kuma in taddabawa ɗaya daga cikin ukun nan zabi ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bamu in mutum yayi rantsuwa zai yi kaza yaki ko yayi rantsuwa ba zai yi kaza ya aikata wannan abu to sai ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan uku zabi ne abinda kaga yafi maka sauki in ma ciyar da miskini 10 ko kuma tufatar da su ko kuma ɗan tabawa amma abin da yafi sauki a wajen mu ayu shine ciyar da miskini 10 an gane ku domin ka jira su a wajen mai tuwo kowanne aka bashi tuwon dala 100 dai ya ishe shi ya ci ya koshi amma in aka ce tufafi zaka musu akalla kowanne a kadan yadi mai arha zaka kashe kusan nawa a kadan zaka iya kashe kamar ko jika uku ko sama da haka idan ɗaya daga cikin uku bai samu ba ubangiji ta'ala sai ya ce fa man lam yajid fa siyamu salasati ayyam wanda bai samu ɗaya daga cikin ukun nan ubangiji ta'ala ya ce sai ya sauko mataki na hudu shine yin azumin kwana uku kai azumi uku jira wannan azumi ba wajibi bane ba amma an so mutun ya jira su zaka iya yin su daban-daban kina in dai daga cikin uku bai samu ba sai ka sauko mataki na hudu shine yin azumi sai ubangiji ta'ala ya ce zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum yin haka shine kankarar zunubi na rantsuwar da kuka yi a wajen ubangijin in kun yi rantsuwa to wannan ita ce kenan rantsuwa wanda ake mata kaffara kenan yau zamu ga nau'i na uku قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والستون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الحديث الثالث والستون بعد الثلاثمائة عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ مَالَم الله يجي kansa ke fada wannan hadisi ne na 362 riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man halafa ala yamini sabri duk wanda yayi rantsuwa rantsuwa wadda take ta tilas lafazin sabr a larabci wato shine alhabsu walzu ka tsaida abu ka tsare shi ya lazunci bude shine ake kira da as-sabr me yasa aka kirayi wannan rantsuwa cewa yaminu sabr ma'ana rantsuwa ce ta tilas domin duk lokacin da rikici ya kai ka gaban alkali to akwai lokacin da alkali zai kallafa maka cewa dole ka yi rantsuwa domin ka wanke kanka kaga rantsuwa ta riga ta zama tilas shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man halafa ala yamini sabr duk wanda yayi rantsuwa rantsuwa wadda take ta tilas wanda ya zama dole ne yayi rantsuwa domin ya wanke kansa wannan rantsuwa manzon Allah ya ce ya katabu biha malam ibn muslim yayi rantsuwar akan ƙarya ba dan komai ba wato dan ya yanki wani haƙƙi na musulmi ya ci dukiyar musulmi lafazin muslim anan la mafhuma lahu an gane ko koda ba musulmi bane ba in dai kai rantsuwa rantsuwa ta ƙarya domin ka ci haƙƙinsa to abinda Allah ya tanada na hukuma an gane ku zai samu mutum kenan koda ba musulmi bane in dai kai rantsuwa don ka ci haƙƙinsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da irin hukumar Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada shine yace huwa fiha fajir manzon Allah yace alhali kwa wato makaryaci ne fiha game da rantsuwar da fajir shine alfujur in aka ce alfujur shine mujawazatul haddi ketare iyaka manzon Allah yace laki Allah wa huwa alaihi ghadba zai hadu da Ubangiji subhanahu wata'ala Allah na masa fushi wal iyaz billahi duk wanda Allah yayi fushi da shi to makomar sa wutace sai yace wa nazalat manzo Allah yace sai wannan aya ta sauka yaji Abdullahi dan Mas'ud yace wa nazalat sai wannan aya ta sauka Ubangiji ta'ala yace innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi lalle wadanda suke fansa game da alkawarin Allah da suka yi tsakaninsu da shi wa aimanihim da rantsarantsansu sukan fanshi samanan qalila wani amfani kankan ne na rayuwar duniya Ubangiji ta'ala yace ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wadannan ba su da rabo a ranar kiyama duk wanda aka ce ba shi da rabo a ranar kiyama to makomar sa wutace hukuma ta farko kenan Ubangiji ta'ala yace ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wadannan ba su da rabo a ranar kiyama hukuma ta biyu sai yace wala yukallimuhumullah Ubangiji ta'ala ba zai musu zancen da zai faranta zuciyarsu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati sannan kuma ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama a ranar kiyama wala yuzakkihim Ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su game da dattin zunubi hukuma ta hudu hukuma ta biyar sai yace walahum azabun alim tare da haka sun cancanci azaba wanda take ma'abuciyar radadi wannan wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ga wasu jama'a wanda suka fi kowace jama'a lalacewa ita ce jama'a ta Yahudawa domin sun dau alkawari tsakaninsu da Ubangiji cewa za su gaskata manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wannan alkawari da suka yi tsakaninsu da Ubangiji sai suka warware shi sannan kuma dan rashin kunya da rashin sanin girman Allah ga Yahudi sai ya zo yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya domin ya ci dukiyar wani to dan haka wannan sifofi ne na Yahudu duk wanda yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya domin ya ci haƙƙin musulmi to waɗannan sifofi sun tabbata akan shi irin waɗannan abubuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada me yasa Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada wannan hukuma ɗaya bayan ɗaya har hukuma biyar akan duk wanda yake rantsuwa da ƙarya rantsuwa ta ƙarya abu na farko domin akwai yaudara daga Ubangiji subhanahu wata'ala shi wanda yayi wannan rantsuwa ta ƙarya a iya tunaninsa ya yaudari Ubangiji subhanahu wata'ala wanda tunanin yaudara Allah sifa ce daga cikin sifofin munafikai sannan abu na biyu kaga ya zalunci bayin Allah sun sha wahala sun samu dukiyarsu ya zo kawai a lokaci guda ya yi rantsuwa ya karbe dukiyar jama'a abu na uku ya ci dukiya ta hanyar da Allah ya haramta cin dukiya domin Allah ya faɗa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sannan abu na hudu shi abokin jayayya ya yaudare shi saboda mutum ne kun zo kun yi alƙawari ka ba shi kuɗi kun yi mu'amala da shi kudinka abunsa kawai sai ya zo ya ce baka ba shi ba ya yi kememe ya ce baka ba shi ba ka kai shi gaban alƙali ya yi rantsuwa cewa ya baka ko kuma ya yi rantsuwa ya ce baka da haƙƙin komai a kansa ko ya maka aiki maimakon ka biya shi haƙƙin shi ka ki biya shi haƙƙin shi ka nuna cewa baya binka komai kaga anan ka yaudari shi abokin jayayya sannan kuma wannan sifa ce daga cikin sifofin munafikai bayyanar da sabanin abin da yake koye domin a zuciyarka ka yarda ka amince yana da haƙƙi a kanka amma a zahiri sai ka nuna cewa baya da haƙƙi a kanka to dan haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada irin wannan manya-manyan hukuma akan duk wanda yake rantsuwa da Allah akan ƙarya domin ya ci haƙƙin jama'a shine manzon Allah yace man halafa billahi man halafa ala yamini sirri duk wanda yayi rantsuwa rantsuwa wanda take ta tilas ya tatabi biha ma lam rijin muslim kina rantsuwa ta tilas shine wanda alkali zai rantsar da kai kamar yanda bayani zai zo nan gaba sai yace ya tatabi biha ma lam rijin muslim yana nihi wato yankar dukiya ta mutum musulmi kenan anan mun yi bayani cewa koda ba musulmi bane to irin wannan hukuma za ta hau mutum saboda kamar yanda Allah ya haramta cin dukiyar musulmi haka wanda yake ba musulmi ba haramun ne ka ci dukiyar shi ta hanyar zalunci manzo Allah ya ce kafircin sai na kansa kamar yanda hadisin da ubangiji ta'ala yake faɗa cewa wanda aka zalunta ubangiji ta'ala ya ce ina rantsuwa da girma na da buwaya ta kai wanda aka zalunta zan taimaka maka manzo Allah sai yake cewa ubangiji ta'ala sai yace koda ba musulmi manzo Allah yace koda ba musulmi bane domin in ma kafiri ne kafircin shi na kai shi amma cin dukiyar shi haramu ne shine sai yace huwa fiha fajir ma'ana yana makaryaci game da wannan rantsuwa da ya san ƙarya ce yake manzo Allah yace laki Allah zai haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama wa huwa alaihi gharban ubangiji ta'ala yana bi masa fushi duk wanda Allah ya masa fushi to ya haɗu da kaskanci a nan duniya kuma zai haɗu da kaskanci na hakika a gobe kiyama nan za mu gane cewa sifa ta fushi sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah ya ma yahudawa fushi ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين maza Allah ya fassara mana al-maghdubu alaihim sune yahudawa haka can Allah ya fada qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'is sabil sune yahudawa wanda Allah ya tsine musu albarka ya musu fushi haka kuma can ya fada a cikin suratul a'raf innal ladina takhuzu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin a takaice dai ayoyin da suke bayani game da cewa yin fushi sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gabata tun a cikin darasin mu na al-aqidatul wasiya illa kasancewar fushin Allah subhanahu wa ta'ala ya saba da fushin mu shi kadai ya san yanda fushin sa yake domin ya ce mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma duk wanda Allah ya masa fushi to ya tabbata cewa azabar Allah ta cancanta akan sa shine yace wa huwa alaihi gaban zai hadu da ubangiji subhanahu wa ta'ala halin Allah na masa fushi kenan wannan jumla ce haliya maza Allah Abdullahi dan Mas'ud yace wa nazala sai wannan aya ta sauka ubangiji ta'ala yace innal ladina yashtaruna bi ahdillahi lalle waɗanda suke fansa da alƙawarin Allah ma'ana su warware alƙawarin da suke tsakanin su da ubangijinsu wa aymanihim da rantsaran tsansu da suka yi sukan fanshi samanan qalilan amfani wanda yake kankanni na rayuwar duniya kai rantsuwa da Allah akan ƙarya saboda wasu wata ɗan dukiya ubangiji ta'ala yace ulaika la khalaqa lahum fil akhirati waɗannan ba su da rabo a gobe kiyama wala yukallimuhumullah ubangiji ta'ala a ranar kiyama ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati a ranar kiyama ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo na jin kai wala yuzakihim kuma ba zai tsarkake su game da dattin zunubi ma'ana ba zai gafarta musu ba wala hum azabun alim tare da haka ubangiji ta'ala yace sun cancanci azaba wadda take mai girma kuma abun ciyar da ni to a wannan hadisi na biyu na 363 riwaya ta al-Ash'af ibn Qais Allah ya kara masa yadda wanda al-Ash'af ibn Qais Allah ya yadda da shi yana da kinaya Abu Muawiya wanda sahabi ne daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shugaba ne a cikin jama'ar sa lokacin da Allah ya ganar da shi musulunta ya kwaso jama'ar sa ya zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙa wuya ga Allah da manzon sa ma'ana ya musulunta take yanke daga cikin jama'ar shi sai da mutum 70 suka musulunta wanda duk wasu yaƙe-yaƙe irin su Qadisiyya irin su Yarmouk irin su almadarin dukkan waɗannan futuhat da musulmi suka yi tare da shi akai to shine anan yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi yake fada yake cewa kana bayni wa bainar rajulin qusumatun kibira yace wata ja'in ja wata kusuma ta kasance tsakanina da wani kibir ma'ana a sababin wata rijiya wanda rijiyar ta wuce amma sai ya nuna cewa ta shi ce muka dan samu ja'in ja tsakanina da shi fahtasamana ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fahtasamna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya katse mana rikicin da ya kunno kai tsakaninmu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace da ni shahidaka aw yamidu dayan biyu ne in ma ka zo da shaiduna ka wanda za su tabbatar da cewa wannan rijiya ta kace aw yaminu ko kuma yayi rantsuwa da Allah kinan ya cancanci abin da yayi rantsuwa a kansa kinan ka fita daga hanyar shi wanda wannan ka'ida ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mana wanda bin wannan ka'ida duk wani rikici na duniya in dai za a zo maka da shi to zaka iya yanke hukunci a kan shi ka'ida ce daya daya wannan yana nuna mana matsayin da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bangaren maganganun sa Ubangiji ta'ala ya bashi jawami'ul kalim kalima ɗaya ce zai yi amma inda za a ci gaba da bayanin wannan kalima sai a shekara dubu ba a gama bayanin abin da ta kunsa kalima ɗaya ce ba wanda in rikici ya kai dubu in aka zo maka da shi to wannan kalima ɗaya da ita ce zaka warware rikicin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa law yuqan nasu bi da'awahu ladda arijalun amwala qaumin wa dima'ahum sai yace lakini da bayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara manzon Allah yace da a ce akan dauki duk abinda mutun yazo ya kawo kara yace abu kaza wanda ke wajen wala nawa ne kawai haka alkali sai ya dauka ya baka manzon Allah yace inda haka ake yace ladda arijalun amwala qaumin wa dima'ahum yace da wasu mazajen dan rashin kunya dan rashin tsoron Allah da sun yi da awar dukiyar jama'a da haka kawai mutum ya kalle ka kana da dukiya sai ya kai karanka kotu kawai sai ya ce wani ina bin shi miliyan 100 kudin da yake wajen shi nashi ne ko motar da yake hawa ta wuce kuma in ka tsani mutum sai ka kai kara ka ce ai ya kashe ma dan uwa ko ya maka rauni ya maka kaza a sakauta maka manzo Allah ya ce inda a ce mutane za a dauki abinda suka kawo kara aka ba su kawai haka manzo Allah ya ce to da wasu sun yi da awar dukiyar wasu su ce ta su ce su yi da awar jinin wani su ce ai shi musu ma an zubar da jinin su manzo Allah sai ya ce lakini li bayyinatu ala almuddi sanidi shaidu na tabbata akan wanda ya kawo kara sai ya ce wal yaminu ala man ankar ita ko rantsuwa na kasancewa akan wanda ya musu idan ka kai karan mutum ka ce wani ina bin shi miliyan guda to farko alkali sai ya ce ina shaida in ka kawo shaida ya tabbatar da cewa haka ne kana bin shi miliyan guda to a lokacin nan dole alkali zai matsa shi kenan ya dau kudin ka ya baka to amma aka ce ka kawo shaida sai ka ce bani da shaida to shi wanda ka kawo karan alkali zai ce to rantsi da Allah in har ba haka ba idan yayi rantsuwa da Allah shikenan ya wanke kansa ba maganar ka biyo baya ka bi shi Allah ne ko kaga wannan duk rikicin da zai kunno kai wannan ka'ida kadai ta isa ta rabe hukunci tsakankanin jama'a wanda ya kawo kara cewa an masa kaza sai a ce ya kawo shaida in ya kawo shaida to sai a yanke hukunci a dau abinda ya fada a bashi in akan gaskiya ne ya ci halaka in akan haram ne to ya tabbata cewa sai yayi aman abin da ya karba a gobe kiyama su kansu shaidin ai Ubangiji ta'ala ya ja kullar su in zaka bada shaida ka bada shaida saboda Allah ka bada shaida saboda Allah saboda shaida ta kariya laifi ne babba daga cikin manyan laifuka to shi ne anan sai ya ce shahidaka manzon Allah ya ce shaidunka zaka zo da su aw yaminuhu in ba ka da shaidu to rantsuwa zai in yayi rantsuwa ku ya wanke kansa qultu sai na ci ya manzon Allah idan ya halifu wala yubali wannan mutum da kake gani rantsuwar fa zai yi bai kula ba dan mutum ne baya da tsoron Allah shine yace idan ya halifu wala yubali yace ya rasulullahi in ko rantsuwa zai yi to rantsuwar zai yi wala yubali ba zai kula ba saboda mutum ne wanda yake malalaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa man halafa ala yamini sabri duk wanda ya yi rantsuwa ta ƙarya manzon Allah yake faɗa ga shi abokin jahiliyar kenan wannan jan hankali ne da tsoratarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa manzon Allah yace man halafa ala yamini sabri duk wanda ya yi rantsuwa rantsuwa ta tilas ya taqiu biha ma lam ri'in muslim yana nihin ya yanki dukiyar musulmi ma'ana yana nihin ya ci dukiyar wani manzon Allah yace huwa fiha fajir alhali kuma gariyaci ne game da rantsuwar da yi manzon Allah yace laki Allah azza wa jalla wa huwa alayhi ghadban zai hadu da ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala na masa fushi dan haka wannan hadisai guda biyu abinda suke tabbatar mana nau'i na uku daga cikin nau'ikan wato rantsuwa kenan daga cikin nau'ikan rantsuwa wannan ita ce ake kiranta al-yaminul ghamus Allah da ku kenan akwai al-yaminul lagiya sannan akwai al-yaminul munaqir sannan akwai al-yaminul ghamus kenan waccan ta farko Allah baya kama bawa da laifi ta biyu in kai wannan kafara za ka yi an gane ku ta uku ita ce al-yaminul ghamus me yasa aka ambace ta da wannan suna domin tana durmiyar da ma'abucinta a cikin zunubi zunubin da zai durmiyar da shi a cikin wuta a gobar kiyama domin lafazin al-ghamus an jiro shi ne daga al-ghams idan aka ce al-ghams shine durmiya a cikin ruwa kenan to dan haka kasancewar wannan yana nuna mana laifi ne babba daga cikin laifuka na daga cikin manyan laifuka shine yin rantsuwa ta ƙarya domin cin dukiyar jama'a domin sifa ce daga cikin sifofin wato Yahudawa dan haka wannan hadisi a takaice yana tsawatar da mu game da ita wannan rantsuwa wadda take ta ƙarya kuma hadisin yana ƙara tabbatar mana haramcin zalunci da nau'ikan sa ma'ana komun kankantar zalunci to baya halatta ga musulmi haramun sannan kuma wannan yana nuna mana alhurma ta dukiyar musulmi da jinanansu da mutuncinsu dan haka anan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana girman alhurma na dukiyar musulmi manzon Allah yace wanda yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya yana nihin ya ci dukiyar mutum musulmi amma bai kebanta ba da musulmi ko da ba musulmi bane haramu ne kai rantsuwa da Allah domin cin dukiyar shi ko kuma ce gaba daya cin dukiyar mutum ta hanyar zalunci ko da ba musulmi bane haramu ne sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana hukuncin alkali yana kasancewa ne ta hanyar zahiri abinda ya bayyana gare shi shine alkali zai yanke hukunci an gane ko akan abinda ya bayyana gare shi misali alkali ka zo ka ce wala ina bin shi miliyan guda ina shaidu yace ba kace baka da shaidu alkali yace to shi wanda ka kawo kara ya rantsa in yayi rantsuwa da Allah shikenan alkali yayi aiki akan abinda yake zahiri ubangiji subhanahu wata'ala dan haka shine masani game da abin da ya buya Ummu Salama Allah ya kara mata yadda ta rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin Bukhari da Muslim take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a khusumatan bi babi hujrati a kofar gidansa manzon Allah ya ji wasu jama'a sai rigima suke ana ta hayaniya fa kharaja ilaihim manzon Allah ya fito gare su fa qala sai yace inna ma ana bashar kusan da cewa ni dai dan adam ne wa innahu ya'tini khasmu manzon Allah yace su da yawa masu jayayya masu rikici sukan zo mun cewa in yanke musu hukunci manzon Allah yace fala alla ba'dakum yakunu ablaga min ba meyuwa ɗaya daga cikinku ya fi ɗan uwansa iya zance ya kalile ce harshe ƙarya ya yi ƙoƙarin rikida ta ta koma gaskiya ga wanda ke sauraro manzon Allah ya ce meyuwa ɗayanku ya fi wani iya zance manzon Allah ya ce fa ahsiba annahu sadaqa sai na yi zaton cewa ya yi gaskiya akan abin da yake faɗa shi ko iya zance ne manzon Allah ya ce fa aqdi lahu bi zalik na dau abin da yayi da awa'in bashi maza Allah ya ce to faman qabaitu lahu bi haqqi muslimin ku san da cewa duk wanda na dauki haƙƙin musulmi na bashi dan iya zance ya nuna shine mai gaskiya alhadi ko bakariyaci ne maza Allah ya ce fa inna ma hiya qita'atun minan nar ya san da cewa yankin wuta ne na dauka na bashi fali ya akhuzha awli yatruka imma ya karba ko ya bari tashi da ta rage kaga wannan yana tabbatar mana duk hukuncin da alƙali zai yi to akan zahirin al'amari ne abinda ya bayyana gare shi abinda ya buya wannan sai a farma Allah an gane ku zahirin abinda ya bayyana shine alƙali zai zartar da hukunci anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa wani yakan shi dan uwan shi iya zance sai in zaci cewa shi yake da gaskiya in dau haƙƙin mutum in bashi manzon Allah ya ce to duk wanda na dauki haƙƙin dan uwan shi na bashi kuma ya san ƙarya ne bai cancanci wannan haƙƙi to ya san da cewa yankin wuta ne na bashi ya karba ko ya bari tashi ta rage wannan yana tabbatar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba domin sanin gaibu abu ne wanda yake barka da Ubangiji subhanahu wataala kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun annabawan Allah suna sanin gaibu ta hanya daya shine ta hanyar wayi ma kana Allah li yadhra al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min al tayyib wa ma kana Allah li yudli'akum ala al ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha kamar yadda ce ya fada alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul to dan haka wannan hadisi yana nuna mana kenan akan abin da yake zahiri alkali zai yanke hukunci to amma kar kai zaton cewa alkali ya baka gaskiya kuma ka tabbata baka da gaskiya kai tsammanin cewa ka ci banza an gane ku in aka dauki gaskiya aka baka alhadi kai kuma ƙaryaci ne to ka tabbata cewa a ranar kiyama wannan haƙƙi da kace na jama'a to sai ka yi amansa da haka malamai suka ce hukuncin alkali baya canza wato hakikanin hukunci hakikanin hukunci mai gaskiya a bashi gaskiya mara gaskiya a bashi rashin gaskiya to in alkali ya iya kokarin sa ya yanke hukunci akan zahirin abin da ya bayyana gare shi to wannan yayi iyayen sa to amma wannan shari'a a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wataala sai ya sake ta mai haƙƙi sai ka bashi haƙƙin shi dan haka kenan maganar cewa kotun duniya ta wanke ka game da laifi an gane ko ka tabbata cewa baka wanku ba a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wataala sai ya fitar da mai haƙƙi sai ya fitar ma da masu haƙƙi haƙƙin su wannan ka'ida ne ko cewa na dauki lauya na dauki aboka yayi ja'in ja da alkali ya nuna ni nake da gaskiya alhali ba ni da gaskiya ya nema mun gaskiya to wannan gaskiya ba ta nemo ba a ranar kiyama sai ka nemi wanda zai maka lauya in har shi ya maka lauya a nan duniya to a ranar kiyama sai ka nemi wanda zai zame maka lauya Ubangiji ta'ala na faɗa ha antum ha'ula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila Ubangiji ta'ala yace ha antum ha'ula ku waɗannan ga ku ijadaltum anhum kun ringa jayayya a madadin su ma'ana kun zame musu aboka kun zame musu lauya sai kun nema musu gaskiya fil hayati dunya a rayuwar duniya sai Allah ya ce to faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati a ranar kiyama wane ne zai zame musu lauya a gaban Ubangiji yayi jayayya ya nema musu gaskiya amman yakunu alaihim wakila wane ne zai zame musu lamuni to dan haka kasancewar anan ka'ida musulmi in ka tabbata abu haƙƙi ba naka bane ba to ka fito fili ka faɗa duk abin da ka san ba naka ba ka fito fili ka faɗa ko da shari'a ta kama ka tabbata baka da gaskiya to dole ka fito ka nuna rashin gaskiyarka to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana girman rantsuwa da Allah akan ƙarya domin ga irin hukumomin da Ubangiji subhanahu wataala ya tanada kuma shi amfanin duniya duk abin da ka samu abu ne ko wanda yake mai gushewa ya kare ya barka ko ka mutu ka bar shi mutum nawa suka yi mursisi suka ci dukiyar jama'a an wayi gari yau daidai da kwabo ba su da shi a aljihunsu don haka kenan amfani ne wanda yake dan kadan mai gushewa kuma ba kowa ba yake ruduwa da wannan amfani sai wanda bai san inda aka saka ba. Kenan wannan yana nuna mana musulmi duk ta yanda za a yi dukiya ka neme ta ta yin hanyar da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halitta. Duk abin da ka san ba naka bane ba, to kar ka yi da'awa a kan shi. Ko ka yi da'awa a kan shi an dauka an baka, to ka tabbata cewa haramu ne ka ci, dole sai ka yi amshi a ranar kiyama. Al-hadithu ar-rabi'u wa sittuna ba'da al-thalathimi'a an Thabit ibn Dhahhak al-Ansari radiyallahu anhu annahu bay'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tahta ash-shajara wa anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man halafa ala yaminin bi millatin ghayri al-Islam kadiban muta'ammida fa huwa kama qala ومن قتل نفسه بشيء غضب به يوم القيامة وليس على رجل نظر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا كلا. Wato hadisi na 364 riwaya ta Thabit ibn Dhahhak al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, yayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karkashin wannan itaciya, mubaya'a da ake kiran ta bai'atul ridwan, wanda mutum sama da 1400 ne suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙarƙashin wannan itaciya a sulhu da Hudaybiya a shekara ta 6 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaba ɗayan waɗanda suka yi wannan mubaya'a, Ubangiji Ta'ala ya turo saƙo daga saman bakwai cewa ya yarda da su, ya amince musu. Duk wanda Allah ya turo saƙon ya yarda da shi, ya amince masa, to Allah ya tabbatar ga akan aikin da zai bar duniya, ma'ana ɗan aljanna. Duk wanda Allah ya turo saƙon cewa ya yarda da shi, to Allah ya tabbatar ga abin da ƙarshen rayuwar shi zai cika da imani. Ubangiji Ta'ala ya ce, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Ubangiji Ta'ala ya ce, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, tabbas Ubangiji Ta'ala ya yarda da mu'minai idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, yayin da suke cefa da kai karkashin wannan itaciya. Fa alima ma fi qulubihim, Allah ya san abin da yake cikin zuciyarsu. Bai'at da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da gaskiyar niyya, suka nuna sun sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu, sai dai abin da zai faru ya faru, suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa anzala sakinata alaihim, Allah ya saukar da wata nutsuwa a kansu. Wa asabahum fathan qariba, Ubangiji Ta'ala ya sakauta musu wato da wani budi wanda yake makusanci a shekara ta 7 suka je suka ci Khaybar da yaki. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tabbatar cewa lan yaljannara man bay'a tahta ash-shajara, duk wanda ya mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya har abada ba zai shiga wuta ba. To wannan sahabi shine anan malam yake nuna mana gala daga cikin galaluwan shi na ban girma wanda ya samu daga cikin sahabbai, shine yace annahu bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta ash-shajara. Thabit ibn Dhahhak yayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan itaciya, shine yake cewa wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, man halafa ala yaminin bi millatin ghayri al-islam, duk wanda yayi rantsuwa da wata hanya ko mu ce da wani addini ba musulunci ba, kadiban muta'ammidan, kadiban halin yana ƙarya akan rantsuwar da yayi muta'ammidan da ganganci, manzo Allah ya ce fa huwa kama qala, shi kamar abin da ya faɗa ne, kamar ka ce in ba haka ba ni ba yahudi ne, ko ni ba nasare ne, ko ni ba mujusi ne, ko in ba haka ba ni kafiri ne. So da yawa za ka ji mutum dan wauta yana rantsuwa da haka, to me ya rage naka ka ce in ba haka ba ni musulmi ne? To shi ne manzon Allah ya ce, man halafa ala yaminin, duk wanda yayi rantsuwa bi millati, da wani addini gairi musulmi ba musulunci ba, yace wallahi in ba haka ba ni ba yahudi ne, ko ni ba nasare ne, ko ni ba majusi ne, ko ni arni ne, kadiban, manzo Allah ya ce akan ƙarya muta'ammidan kuma da ganganci, manzo Allah ya ce fa huwa kama kana ya zama katankar abin da ya fada ya zama bai huta wali ya zulillahi sai ce wa man qatala nafsahu bi shay duk wanda ya kashe kansa da wani abu uzziba bihi yawmal qiyama abin da ya kashe kansa da shi za a mishi azaba a ranar kiyama aka ana busa ta tashin alkiyama da zaran ya fito daga cikin kabari da irin abin da ya ma kanshi azaba ya kashe kanshi da shi zai tashi yana azabtar da kanshi a yayin alkiyama aljaza'u min jinsil amal irin yanda kai haka za a saka wuta maka hal jaza'u lihi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha dan haka mutumin da ya kwankwadi guba ya kashe kansa zai tashi a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce da kofin giya wannan da kofin gubar yana kwankwada wanda ya burmama cikin sa wuka ya kashe kansa zai tashi a ranar kiyama da wukar a hannun shi yana yanka cikin shi haka wanda ya jefo kansa daga wuri madaukaki ya kashe kansa zai tashi a ranar kiyama yana mai gangarowa wanda ya dau bindiga ya halbe kansa zai tashi a ranar kiyama da bindigar yana halbin kansa da irin abin da mutum yayi ganganci ya kashe kansa to haka zai tashi a ranar kiyama shine manzo Allah ya ce wa man qatala nafsahu duk wanda ya kashe kansa bi shaydin da wani abu uzziba bihi yawmal qiyama za a azautar da shi da wannan abu a ranar kiyama haka zai gangara cikin wuta yana azautar da kansa da irin abin da ya kashe kansa me yasa saboda rayuwa da Allah ya bamu ba mallakar mu bace ba aro ne ubangiji subhanahu wataala ya bamu kuma ya dora mana dokoki ba kai ba kake da kanka dole ne duk abin da zai janyo matsala a jikinka dole ne kai kokarin kare kanka hallakar da kanka abu ne wanda Allah ya haramta maka domin ya faɗa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunanku ubangijinku ya zamanto mai tausayawa game da ku dan haka ya haramta mana kisan kai bai halatta baka kashe kanka balantana ka kashe wani haka can yace wala turku bi aidikum ila tahruka kada ku miƙa hannayenku zuwa ga halaka duk abin da zai janyo maka matsala a rayuwarka ya kai ka zuwa ga halaka to haramu ne
na'am
shine yace wa man qatala nafsahu bi shay'in duk wanda ya kashe kansa da wani abu uzziba bihi yawmal qiyama za a azabtar da shi da wannan abu a ranar kiyama sai manzo Allah yace walaysa ala rajulin nadhrun fi ma la yamlik wato babu cin alwashi ga mutum game da abin da bai mallaka ba abin da ba naka ba dan kai adda wal abin za ka yi misali kai ne dan uwana kana da dukiya sai nace nayi alwashi ya Allah in wannan bukata ta wata biya mota ta wajen wani zan yi sadaka da ita mota ta wajen wani ba ta kauce ba wannan addawar da kai addawar ne na banza ko kuma bawa na wani zan yantar da shi abinda kake da shi naka mallakarka da shi ne za ka iya cin alwashi ina da keke ina hawa zan iya cin alwashi ya Allah bukatar nan da na sa gaba in ta biya wannan keke zan yi sadaka da shi da zaran wannan bukata ta biya yin sadaka da wannan keke ya zama wajibi amma maganar ka ci alwashi da abin da ba naka ba wannan alwashi ne na manza manzon Allah ya ce walaysa ala rajulin nadhr babu addawar ga mutum fi ma la yamlik game da abin da ba shi da mallakar shi abin da ba naka ba ba za ka ci alwashi da shi ba wafi riwaya a wata riwaya manzon Allah ya ce wala anul mu'min ka katlihi la'antar mu'mini kamar kashe shi ne ka ringa la'antar mu'mini kana tsine masa albarka manzo Allah ya ce wannan kamar ka kashe kamar ka dau makami ne ka kashe shi domin la'antar mu'mini haramu baya halatta musulmi ya la'anci dan uwan sa mu'mini shi ne yace wala anul mu'min manzo Allah ya ce la'antar mu'mini ka qatlihi manzo Allah ya ce kaman wato kashe shi ne a wata riwaya sai manzo Allah ya ce manidda'a da'awatan kadhibatan duk wanda yayi wata da'awa da'awa wanda take ta ƙarya ya takassaru biha wato domin yawaita dukiya so kake ka samu alhurma da daraja a wajen mutane kana neman ka tara dukiya manzo Allah ya ce lam yazidullahu azza wa jalla illa killa ubangiji ta'ala ba zai kara masa komai sai karanci akan abin da yake da'awa misali mutum ne ya dauki manyan riguna ya sa a sunan cewa shi malam ne alhali ko ba malam bane kawaidi ba zai iya koya maka ba ya jahilci komai na addini amma sai ya nuna cewa shi malami ne me yake nihi domin ya ringa ci yana sha ta hanyar maduntar a ringa tuna masa kasa yana furuci abin da ke aljihun mutane to Allah ba zai kara masa komai face kaskanci da karanci akan abin da yake ba ko mutun ya dauki yayi da awar wani ilimi kace ai kai masani ne ka karanci bangare kaza ka zo ka karbo wani aiki wanda kuma kai baka cancanta ba to Allah ba zai dada maka komai face kankanta da karanci a cikin abin da kake samu ma'ana duk abin da kake samu Allah zai zari albarka yasa kai da awar abin da yake ba naka ba ko misali kai talakka ne kowa ya sani sai ka ringa rayuwa ka ringa saka kaya irin na masu kudi ba dan komai dan ka nuna kana da kai kuma alhali bakka kana nini ne kawai ka yaudar mutane ka ringa karbar abu a hannunsu kamar yanda akwai su a cikin jama'a wanda ake kiran su yan fuwon na kenan yan wanki sai mutum ya zo ya nuna maka shi mai kudi ne a zo a yi wata hulɗa a zo a yi wata mu'amala yake nihi ya yaudar jama'a to Allah ba zai rada masa komai face karanci a cikin abin da yake nema komun abin da ya samu to zai zaman to dan kadan ne ba zai amfana da shi Allah zai zare albarka ko mutum ya ringa da awar wata danganta da ba tashi ba yana nihin ya samu daraja da matsayi akan wannan danganta kamar yanda wani zai ringa da awar aishi sharifi ne ma'ana wai shi kan ma'aiki ne shi ko in an ce ya zana kakan shi na biyar ma ba zai iya zanawa ba dauko takarda wadda take amintacciya wadda ta tabbata cewa wane babanka wane ya haife shi kakanka wane ya haife shi shi ma wane ya haife shi a samu kankara har zuwa ga ahlul baiti illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za a samu sai mutum ya ringa da awar cewa wai shi sharifi ne wai shi kan ma'aiki ne kuma ba dan komai ba so yake yi daraja a wajen mutane a tuna masa kasa a tara masa matsayi har a ringa taimaka masa da wasu abubuwa to duk wanda ya haka Allah ba zai dada masa komai face kaskanci kenan kana nihin ka daukaka darajarka ta hanyar wani abu wanda baka cancanta ba to ubangiji subhanahu wataala zai baka akasin haka dan duk wanda ya kaskanta kanshi ya maida kanshi ba kowa ba shine Allah yake daukaka darajar shi amma duk wanda ya nuna kansa ya daga kanshi to ubangiji subhanahu wataala zai nuna masa shi ba wata tsiya bane musamman babban laifi abinda kai ka san ba naka bane ba kuma ka nuna cewa kai kaza ne don haka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tashabba'a bi ma lam yu'ba kalabisi saubai zuwa kalabisi saubai zuwa manzo Allah yace duk wanda yake nuna yana da abu abinda kuma baya manzo Allah yace to kamar misali mutumin da yayi gami ne da tufafi waɗanda suke na ƙarya to shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yad'a da'awatan kadibatan duk wanda yayi da'awa ta ƙarya ya takassaru biha dan nihin ya tara dukiya ka nuna wani matsayin da kai ba naka bane manzo Allah yace lam yazidhu Allahu azza wa jalla illa killa ubangiji ta'ala ba zai dada masa komai illa killa wato sai karanci kenan akan duk abin da zai samu in wani matsayi ne yake neman daraja ubangiji ta'ala ba zai rada masa komai face kaskanci karin bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya zafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك